عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai da ya saki hada mu a irin wannan rana ta litinin yau dai 29 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1436 wanda ya dace da 22 ga watan 12 miladiya 2014 wannan darasi wanda zamu yi a yau shine darasi na 23 a cikin wannan littafi mai tarin albarka nabiyur rahma siratun wa durusun wa ibar idan ba manta ba darasin da muka yi na rana ita yau mun tsaya a shafi na 90 zamu tashi at tafriqu bainar rajuli wa zawjatihi wa waladi wato raba tsakanin mutum da matarsa da kuma ƴaƴansa kenan wannan yana daga cikin asalib na mushrikan Qurayshawa na su ga cewa sun cutar sun muzantar sun azabtar sun takura kowa ya san baya so ya rabu da ɗaya daga cikin masoyinsa sai dole to saboda haka suke ganin wannan daga cikin hanyoyi ne na ladabtawa yace kana min awwalil muhajirina Abu Salama ya kasance yana daga cikin masu hijira na farko Abu Salama wanda Abu Salama sunansa Abdullahi hajara qabla al-aqabati al-kubra yayi hijira kafin bai'atul aqaba ta biyu ita ce babba bi sanatin da shekara daya ma'ana shi yayi kaura kafin ma abinda muka karanta kafin sati biyu na mutanen al-khazraju da al-ausu da suka zo suka yi taffa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama to shi kafin ma ayi wannan da shekara daya tuni yana Madina kun sani yana daga cikin mutane na farko da suka yi hijira zuwa Habasha to lokacin da ya dawo ya zama takurawa da tsanantawa ta kai karshe wanda mutanen Makka suke wa musulmi a wannan lokaci to sai ya ga ba shi da zabi face dole sai dai ya tafi Madina tunda gashi ya samu labari wa'ansu sun karba da'awa ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama to shi yasa shi ya hijira tun da farko falamma ajma alal khuruji yayin da ya shirya fita qala lahu asharu sai sulukansa suka ce da shi hadhihi nafsuka galabtana alaiha wannan rayuwar taka ma'ana kai kankin kanka karin jaye mu kafi karfin babu yadda zamu yi da kai ara'aita sahibatana hadhi to ba mu labari dangane da ita wannan yar uwar ta mu ma'ana idan kai a matsayinka na surukinka kafi surukin mu kafi karfin mu to wannan matar ta kai yar mu ce alama natrukuka tasiru biha fil bilad akan me zamu barka ka dinga tafiye da ita garuruwa fa akhadhu minhu zawjata sai suka kwace masa matarsa kaman yanda malaman sirra suka ce ya fito raqumin sa guda daya ya dora Ummu Salama akai tarungume dan su Salama shi kuma yana rike da akalan raqumin ya soma ja to ya fita bakin gari sai suka tare shi ku duba irin wannan doguwar tafiya shi zai yi a ƙasa su suna sama to saboda haka sai suka zo suka fintike wannan akalan raqumi daga hannunsa suka faɗa masa wannan magana saboda haka sai suka kwace yar su wa ghadiba alu abi salama li rajulihim su kuma dangin sa sai suka harzuka saboda ainifin nasu mutumin da aka wulakanta kun san larabawa suna da wani tsari ko da cewa mutum ba addinin sa yake ba to ba sulamunci wata kabila ta ci zarafin kabilar su ba to ai wannan yanzu cin zarafi ne a ce su Banu Mughira su zo su kwace Ummu Salama tunda ita ya kabilar su ce to su Banu Asad su ne kabilan shi baban Abu Salama to da suka ga cewa su Banu Mughira sun kwace yar su to su ma sai suka fusata fagalu sai suka ce la natruku ibnana ma'aha to mu kuma ba za mu kyale dan mu tare da ita ba. Inna za'atumuha min sahibina, tunda kun kwace ta a wajen dan uwan mu. Wata jazabul gulama bainahum fa khalaqu yadahu, kai a'udhu billah, sai suka dinga wato jayayyar wannan yaro har suka tsinke hannunsa. Yaro kankane, Banu Asad sun kama wani bangare, su kuma Banu Zuhura a Mugira kai sun kama wani bangare, aka dinga ja su suna cewa ai tunda dai baban sanamu ne, to ai dan mu ne, su kuma suna cewa ba za a bari ba, saboda kai sai aka tsinke hannunsa. Wa dhahabu bihi, sai suka tafi da shi. Don Allah ya kuke je uwa za ta ji a cikin ranta, yanzu ga mijinta can an raba su, shi ya kama hanya, dama shi ana fusge aka rarra gumi kawai, shi kenan sai kama hanyarsa ta Madina, ma'ana a ƙasa. To yanzu kuma ga danta an tsinke hannunsa a gabanta, kuma bayan an tsinke hannun an tafi da shi can wajen dangin ubansa. Don Allah da me za ta ji. Wanṭalaqa Abu Salama wahdahu ila al-Madina, shi kuma Abu Salama sai ya tafi sa shi kadai zuwa Madina. Wa kanat Ummu Salama radiyallahu anha Hindu bint Abi Umayya, ita ce Ummu Salama, Allah ya kara mata yadda, sai ta kasance ba'da dhahabi zawjiha, bayan tafiyar mijinta da ya kama hanyar Madina, wa dhiya'i ibniha, da kuma tozarta danta, sai ta kasance takhruju kulla gadatin, sai ta fito kowace safiya, bil abtah, a kwarurrukan Makka, tabiki ta zauna ta dinga cin kuka, hatta tumsi, har sai ta yammaci. Wa mada ala zalika nahwa sanatin, sai da ta shafe kusan shekara daya haka. Faraka laha ahadu dhawiha, sai daya daga cikin danginta ya tausaya mata. Wa qala, sai ce, ala tukhrijuna hadhihi almiskina, yanzu ku ba za ku fitar da wannan abin tausayi ba, ku tausaya mata, ku kyale ta, ta fita. Farattum bainaha wa baina zawjiha wa waladiha, gashi kun raba tsakaninta da mijinta da kuma danta. Fa qalu laha, sai suka ce da ita, ilhaqi bi zawjiki in shi'ti, shikenan je ki samu mijinki idan kin ga dama, ma'ana ba ma raka ta za a yi ba, in za ta iya kai kanta to shikenan ta tafi. Fastarja'at ibnaha min asabatihi, sai ta karbo danta daga wajen dangin ubansa. Wa kharajat turidu al-Madina, sai ta fito ta dumfari hanyar Madina, ra'a rihlatan, malin yace tafiyar da ta bulugu hawalai 500 kilometer, tafiyar da ta kai kilomita 500. Don Allah, yanzu ina zata Maiduguri ai da wahala sai ta haura abin nan 500, to an ce 100, kaga dai kaman tafiyar Maiduguri sai 505, yanzu dan Allah koda akan keke aka ce ka je Maiduguri ai za ka ji ziki ballanta na ainihin, kuma ga kanin mutum zai tafi a kansa ko kuma akan abin hakun mace ita kadai daga ita sai danta. Saboda haka yake cewa tamurru baina shawahiqil zibal, tana wato shudewa tsakanin dogayen duwatsu, wa mahalikil audiya, da kuma kwarurruka, wanda ya nufin mahallaka ne. Wallahi sama'a ahadun min khalqillah, babu kowa tare da ita cikin halitta Allah. Hatta idha kanat bitan'im, har sai lokacin ta je tan'im, inda ake cewa masjid Aisha, laqiha Uthman ibn Abi Talha, Uthman ibn Talha ibn Abi Talha, sai Uthman dan Talha dan Abu Talha sai ya hadu da ita. Wa ba'da an arafaha laha, bayan ya san halin da take ciki, shayya'aha, sai ya raka ta, hatta aqdamaha ila al-Madina, har sai da ya kai ta Madina. Falamma nazara ila Quba, yayin da ya hango Quba, kana sai yace zawjuki fi hadhihi alqarya, mijinki na waccan alqarya, fadkhuliha ala barakatillah, saboda kai ina miki fata ki shiga a cikin albarka Allah. Thumma sarafa raji'an ila Makka, sannan sai juya ya koma Makka. Abinda zai burge ku a cikin wannan al'amari bayan Allah, shi Uthman ibn Talha a lokacin ba musulmi bane, shi dai ya gana da Ummu Salama da danta akan raƙumi kuma ya san abin da ya faru a waccan shekara daya. Kuma dan Allah mu duba ƙarfin halin wannan baiwar Allah. Inda namiji ne yanzu da wahala iya jure irin wannan, sai ce ma ya aje addini gabaki ɗaya don ya zauna lafiya da mutanansa. To amma ku duba Makka irin ta wancan lokacin ba ta lokacin yanzu ba. Ka kalli tafiya da take tsakanin Makka da Madina, ka kalli irin yadda aka yi hanyoyi da wahala, aka rarrake duwatsu, aka fashe su, aka tafiyar da su. Wallahi yanzu a ce ka bi barauniyar hanya ma daga Makka zuwa Madina ba hanya kwalta ba, sai ka sha wahala. Saboda har yanzu akwai abubuwa wanda suke namun jeje wanda za su iya cutar da mutum. To bala sana irin wancan lokacin, amma saboda ƙarfin aƙida, saboda musulunci ya zauna a cikin zuciyarta, ta yadda cewa komai ya same ta alifin akan addininta. To lokacin da shi wannan bawan Allah ya ganta, ya ce ina za ki tafi? Ta ce ai kaji, sai ya ce ma laki min matrak. Ya ce ai ba zai yi a baki haka ba, kuma yana arninsa. Take ta wallahi ban taɓa tafiya da mutumin kirki mai mutunci irin Usman ibn Talha ba. Tace sai yazo ya kama akalar raƙumina. Idan muka tafi yaga rana ta take, sai yazo inuwa, sai ya gurfanar da raƙumin, sai ya kauce ya tafi, sai na saukani da ɗana, sannan sai yazo ya kama raƙumin ya tafi da shi, ya ɗaure shi inda zai ci abinci, shi kuma ya tafi inuwa ya huta. Idan lokacin tafiya yayi, sai ya dawo da wannan raƙumi, sai ya gurfanar da shi, sai ya kauce, sai na haura raƙumin ne da ɗana, sannan sai ya zo, sai ya kama raƙumi ya miƙar da shi, ya dinga wannan tafiya. Don Allah yanzu kana jin idan mutum zai je mai duguri a ƙasa, kwana nawa zai yi a hanya? Shi fa a ƙasa ita a sama. Kuma ka duba ba su ma haɗa dangi ba, kuma ba musulmi ba ne. To amma kamar yadda muka sha faɗa, wallahi ko da arnanci mutum zai, idan ya zama arne ne mai mutunci, to zaka ga insha Allah rayuwarsa ko bai musulunta ba, to zai samu kyautatuwar rayuwa a duniya. Shi kuma Allah sai ya taimake shi ya zama ya shigo addinin musulunci bayan tsagaita wuta da aka yi bayan sulhu Hudaybiya. Shi da Khalid ibn Walid suka shigo addinin musulunci. Kuma ma sai Allah subhanahu wataala ya yi masa wani gata. Domin dama su yana daga cikin Banu Shayba, su ne asalin mutanen da makullin Ka'aba yake hannunsu. To lokacin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zo buɗe Makka, ana jiran sai ya zo ya buɗe Ka'aba, manzon Allah ya shiga ya ɗan yi jinkiri. To shi kenan yana zuwa, sai Sayyidina Ali ya kama shi, burɗe shi, kwace mu kullum, ya zai bata manzon Allah lokaci. To bayan an buɗe Ka'aba, manzon Allah ya shiga, shi da wanda suka shiga an kammala abin da ake. Allah ya ce ai ba za a sake bashi wannan mukullin ba. Allah sai ya sauke aya, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Manzon Allah ya ce to ku ungo har abada yana hannunku. To har yau har gobe ko sarkin Makka zai shiga Ka'aba, sai an jira su zo su bude. Har yanzu su mukullin Ka'aba hannunsu yake, irin tale-talen dangin wannan bawan Allah. To saboda haka sun man sarrafa, sannan sai ya juya rajan ila Makka, ya koma zuwa Makka. To kun ga wannan mataki na farko kenan na azabtarwa, raba mutum tsakaninsa da matarsa da kuma ainihin ɗansa. Sannan abu na biyu, musadaratul amwal, wato ainihin kwace dukiyoyi, yin ribda ciki akan dukiyar mutane. Yace lamma arada Suhaib bin Sinan ar-Rumi, yayin da Suhaib ibn Sinan mutumin Rum, yayin da ya yi nufi radiyallahu ta'ala anhu, Allah ya ƙara yadda gare shi, yayin da ya yi nufin alhijrata, ya yi ƙaura ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, bayan manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi, ya koma Madina. Qala lahu kufaru quraish, sai kafiran quraishawa suka ce da shi, ataita nasu ulukan haqiran, ka zo mana talaka wulakantacce, fakathura maluka indana, sai dukiyarka ta yawaita a wajenmu, wa balagta alladhi balagta, ka kai matsayin da ka kai, thumma turidu an takhruj bi malika wa nafsika, sannan ka ce wai yanzu da kai da dukiyar duk za ku fice ku bar Makka, ai baka isa ba. Wallahi la yakunu dhalik, suka ce wallahi wannan ba zai taba yiwuwa ba. Kai ka ce taro da kobo suka yi masa sadaka ya samu kuɗin shi fa ya nemi abinsa da ƙarfin sa to amma me ai a garin su ya samu fa qala lahum suhaibun sai suhaibu yace ara'aytum in ja'altu lakum mali yace ku bani labari idan na ba ku dukiya ta atukhalluna sabili shin za ku kyale ni qalu na'am suka ce kana sai yace fa inni qarja altu lakum mali yace to shikenni na bar muku dukiya ta fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai labari yaje fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai labari yaje wa manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi fa kala sai yace rabiha suhaib yace kai suhaibu ya ci riba dan Allah yanzu ka kaddara kai ne kake da miliyan 10 kuma su kenan kace zaka bar wani gari suka ce to ko dai ka zabi tafiya amma ka bar wannan miliyan 10 ko kuma shikenan ka zauna ka ci gaba da yin addini irin nasu dan Allah musamman a ce ba wani allocation aka baka kaje ka samu wannan kudin ba wani kudin zabe bane aka tara maka baka sha wahala ba a ce wahala ka sha kai kasuwanci kai kwadago da taro da kobo ka tara har suka kai miliyan 10 ko ma wajen 50 domin mai kudin gaske ne yanzu kamar a ce ma wajen miliyan 100 a ce ka bar su ka tafi daga kai sai takalmin kafanka wallahi wani dan yi tunani ya ce to ai inna rabbaka ghafurur rahim ai Allah mai gafara Allah da ya san zuciyata wallahi sai ko karshe sai ga mutun ya makale kuma sai dai a ce Allah ya kiyaye kawai to amma su sun yadda addinin shine uwar kudi idan ya zama babu shi to ban maganar riba saboda ka sai ban musu dukiyar gabaki daya asabiquna sabiqun malaikal muqarrabun wallahi musulunci da sunna ba hira bace da baki aiki ne yanzu zaka ga kaman yanda muka sha fada wani musulmi ne a yanzu amma wallahi akan siyasa wani zai bar Allah yanzu wani musulmi ne kila alƙawarin 500,000 za a yi masa kai wani ma bai wuce maganar 100,000 ba a ce je kawo wani bangare na mutum wallahi sai ya kawo ya lalata lahirarsa saboda duniyar wani shi duniyar ba lalle ta samu gun wane ba shi ma idan an bashi abun ba lalle bane ya mora wallahi akwai wani bawan Allah da yake faɗa min waɗansu shekaru can baya Allah ya masa rasuwa Allah ya ji kansa yake ga man can waje jan unguwa uku a garin nan aka zo aka ga kayan ciki na mutane a jikin wata falwaya an zo an zube yace wallahi da aka kirga kayan ciki na mutum 16 a garin nan dan Allah wannan wata irin rayuwa ce kuma sai ka samu cewa kila wani ne mai sunan musulmi wani Abubakar ne Musa ne Ahmad ne wane ne haka zaka samu su ne masu irin wannan al'amari to yanzu masu irin wannan tunanin kuma mutun ya ce wa Allah ba zai jaraba shi ba mu ce wa Allah ba zai kawo bala'o'i ba wallahi Allah kawai ya san rayukan da aka tafi da su daga yunkurin wannan zaben mai zuwa wani ma kila mukamin da yake nema bai wuce na kansila ba amma wallahi zai iya yin tsafi zai iya rabuwa da Allah akan mukamin da ba lalle bane kila so yake mai fito a primary election kafin ma a zo zabe na gaba daya amma ya yarda ya rabu da Allah Allah shi yasa rayukan da aka kashe kuma shi yasa nawa za a kashe zuwa nan gaba wani yana kai bai so ya sauka wani kuma bai samu ba so yake samu ya yadda ran wani ya rasu a rasa ran wani akan shi kuma abin da zai mora a rayuwa kaga babu hankali a cikin wannan ballantana addini a ce kai ka rasa da ran wani saboda bukatarka a ka'ida ta addinin musulunci da za a zo a tare ku biyu a ce ka kashe wani in kana so a kyale ka to idan ka kashe shi kai haramun kai kisan kai Allah sai ya taje ka domin ranka bai fi nasa ba a iya yi ma barazana da salwantar da rayuwa akan wani sabon Allah a ce ko mutum sai ya sha giya Allah kiyaye ko ya sujuda ga gunki ko ya faɗi kalma ta cin mutunci ga musulunci duk wannan musulunci ya ba mutum dama ya faɗa idan bai da ƙarfin halin da zai jure amma ba inda aka baka dama a ce ko ka kashe wani ko kai a kashe ka kaga dai ƙarshe kenan mutum ya ce ai ni abin da yasa na kashewa ne saboda da na tsira ni da rayuwata ranka bai fina sa muhimmanci ba to ba ma maganan kare kai ba ba maganan kare rayuwa ba wani dan abu ne ake sa rai idan an yi za a iya samu Allah Allah samu gyara
amin
amin to wannan shine gaba ta biyu na uku alhabs wa ta'zim sai kuma mataki na tsare mutane da azabtar da su yace wa tawada umar bin al-khattab wa ayyash ibn abi rabi'a wa hisham ibn al-as ibn wa'il mawdian wa innan bayin Allah guda uku da sayyidina umar da sayyidina ayyash da kuma hisham sai suka yi alƙawarin mawdian haduwa wani wuri ismuhu at-tanadub wato at-tanadub suna ne na wata bishiya fauka sarif a can kusa da sarif sarif kusan tafiya ce ta kaman kilomita 10 daga makka ta dai ziyara ga ya zama cikin gari don anan kabarin nan na maimuna yake anan aka daura mata aure da manzon sallam kuma Allah karbi rayuwarta ta dawo aikin haji in ziyara ga ya zama cikin gari to sai suka yi alƙawarin haduwa wannan wuri yusbihuna indahu za su wayi gari a wannan wuri thumma yuhajiruna ila al-madina sannan su yi kaura zuwa madina fajtama umar wa ayyash sai umar da ayyash suka hadu wa hubisa anhuma hisham sai aka tsare hisham daga barin su yadda al'amarin yake da suka yi shawara za su hijira akwai abinda ya zama ya zama ruwan dare cewa sayyidina umar ya zare kan saka ne lokacin da zai hijira yana cewa duk wanda yake so babar sa ta saki haihuwan wani ko matar sa ta zamo ainihin gwauruwa ko dan sai zama maraya to lalle ya zo ya bi umar zai yi hijira babu shakka kissa ce ta zama sha'i'a amma bata inganta ba ta fuskar isnadi saboda haka su wayannan ukun dai sune suka hadu akan cewa za su yi hijira lokaci daya saboda mutane ne masu basira suka ce to tunda sammako suke so su yi suka ce to mu wayi gari a wannan wurin duk wanda bamu gani ba to mun san cewa an riga an tsare shi saboda haka biyun su tafiyar su to sai ya zama ainihin kaman yanda malam ya nuna mana anan sai ya zama an tsare Hisham to sai su biyun suka tafiyar su sayyidina Umar yake cewa bayan sun isa Madina tunda mun sani duk sahabbai sun yi kaura kafin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama in ban da su uku da suka rage kamin da zamu karanta nan gaba to sayyidina Umar yake cewa sai Abu Jahal da kuma Al-Harith ibn Hisham da Al-Harith ibn Hisham da Abu Jahal tunda sunan su Amr ibn Hisham baban su daya to sai suka ji labarin cewa Ayyash ibn Rabi'a yana can ya bi Umar suna Madina to sai suka haura kuman su suka tafi Madina to dama kuma shi Ayyash ibn Rabi'a uwarsu daya da su wayannan biyu da shi Harith da Abu Jahal kuma dan ammin su ne ma'ana kun ga sun hadu ta ko ina babansa ammin su ne kuma uwa dai suke to suka je suka shirya masa dabara suka ce wallahi babar ka tana nan tana ta kuka ta ce kun ba zai sake ganin kanta ba za ta tsefe kanta ba kun ba za ta sake shiga inuwa ba sai ta ga cewa ainihin ka zo Sayyidina Umar yace kaga yace wallahi makirci ne ka kyale su zancan ba za ta yi kumba bai taso ba idan kwarkwata ta mata yawa ta tsefe kan zancan ba za ta shiga inuwa ba bai taso ba in ta ji rana ta shiga inuwar wallahi makirci suke shirya maka sai ce to ai shi tunda an ce babarsa ta yi rantsuwa ya kamata ya je kare wannan rantsuwa yace ina faɗa ma sai ce to ai ya baro dukiyarsa a can sai ce to ka san ni ɗaya daga cikin masu kuɗi ne zan raba dukiyata in baka rabi yace a shi dai tunda dai an ce mahaifiyar suna cikin wani hali a bari ya je har zan su tafi sai Umar ya ce to kaga ga raƙumata ƙarfa ce kuma bai gudun tsaya ka hauta idan ka ga dan wani wa bai haka to ka juro a guje shikenan sai ka bira kuma sayyidina Umar suna cikin tafiya da suka raba jeje sai Abu Jahal sai kai wallahi dai raƙumin nan nawa bayan sa ya mun tauri din ji nake wato ainihin yana ce mun mazaunai Allah ko zaka dan goya ni akan raƙumarka to shi yana ganin uwarsa daya kuma dan ammin sa sai ce eh ai ba matsala to ya gurfanar da raƙuminsa da raƙumarsa shi ma yana gurfanar da nasa kawai sai suka yi zambur sai suka shake shi suka sa igiya suka daure shi ram suka daura akan raƙumi suka tafi da shi suka yi yekuwa suka ce to duk wani wawa daga cikin wawayen ku kai masa irin yadda muka yi ma wawan mu saboda haka suka je suka daure shi suka ci gaba da azabtar da shi za mu ga ainihin ƙarin bayanin wannan a gaba insha Allah ta'ala to wannan yana daga cikin abubuwa wanda Qurayshawa suka ci gaba da yi mala yace hazihi thalathatu namazij wannan samfari ne wato har kala uku lima kana almushrikuuna yaf'alunahu ga abinda mushrikan Qurayshawa suka kasance suna aikata shi bi man yuridu alhijrata ga duk wanda ya nufin zai yi kaura idza alimu bidhalik idan har suka riga suka san haka walakin sai dai ala ragmi dhalika duk da wannan kharajan nasu arsalan mutane sai da suka dunga fita jama'a jama'a yatba'u ba'dhum ba'dan sashin sai yana bin sashi wa ba'da shahrayni wa bid'ati ayyam bayan wata biyu da kwana goma da yan kai min bay'atil aqabatil kubra daga bay'atil aqaba mafi girma ta biyu malam yace lam yabqa bi makkata min al muslimina babu wanda ya rage a cikin garin makka daga musulmai illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fati sai manzon allah tsira da amincin allah su kara tabbata gare shi wa abubakar wa ali da sayyidina abubakar da sayyidina ali aqama bi amrihi lahuma kusuma kuma sun zauna ne saboda umarni da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wa illa man ihtabasahu almushrikuuna karhan sai kuma wanda mushrikai suka kulle shi suka tsare shi a bisa tilas mare sai wa qad adda rasulullah sallallahu alaihi wasallam jihazahu kuma manzon allah tsira da amincin allah su kara tabbata gare shi ya tanaji shirin sana tafiya yantabiru mata yu'maru bil khuruj yana sauraron yaushe ne za a yi masa umarni da fita wa adda abubakar jihaza shi ma sayyidina abubakar ya tana da shirin sa domin sayyidina abubakar farko ya ta sanye kaura tare da sauran mutane sai manzon allah ce a ka kara saurarawa ta yi wa allah ya sama maka abokin tafiya to kuma sai hakan ta kasance malai sai as'ilatun lil muraja'a yan tambayoyi domin wato muraja'a abu na farko yace mal hadafu min al hijrati ila al madina menene manufar da ta sa aka yi kaura zuwa madina abu na biyu man hum muhajiruna ansariyun su wane ne muhajirawa kuma lansarawa na uku ma hiya al asalib allati takhadhatha quraish wani irin hanyoyi ne quraishawa suka bi lil haylulati duna hijrati al muslimin domin kange hijrar da musulmi za su ila al madina zuwa madina to sai gaba ta biyu na karatun yau yace ijtima'u quraishin bidarin nadwa taron quraishawa a gidan tattaunawa gidan meeting yace lamma ra'at quraishun yayin da quraishawa suka ga anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam cewa manzon allah tsira da amincin allah su kara tabbata gare shi kada sarat lahu shi'atun wa ashabun wannan shi'atun ne ba shi'atan ba domin ismu sara ne sarat lahu shi'atun wa ashab yayin da suka ga manzon allah tsira da amincin allah su kara tabbata gare shi ya samu ainihin mabiya da kuma ainihin abokai min gairihim wanda ba yan cikin makka ba kuma bi gairi baladihim kuma wannan abokan ba a garin su nan za a zauna a nan makka din ba wara'u khuruj ashabi min almuhajirin ilaihim kuma suka ga daga cikin sahabbai muhajirawa da suke tafita suna tafiya zuwa wa'ancan ma'ana mutanen madina arafu annahum qad wajadu daran ya'una ilaiha to sai suka tabbatar da cewa lalle mutanen makka sun samu garin da za su fake zuwa gare shi wa himayatan yahtamuna biha da kuma kariya da za su karu da ita fa khafu khuruj rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaihim sai suka ji tsoron fitan manzo tsira da amincin Allah su kar tabbata gare shi zuwa mutanen Madina da kuma wanda suka hijira fajtama'u lahu fi darin nadwa sai suka taru domin su tattauna akan sha'anin sa a gidan da suke mitin wahiya daru qusay bin kilab shine gidan qusay dan kilab allati kanat quraishun la taqdi amran illa fiha wanda dama duk tun a lokacin sa quraisha ba sa yanke komai sai a wannan gidan wato an yi shi domin tattaunawa duk abinda zai taso to sai a duba dattawa masu hasashe masu hankali su zauna su yi shawara me ya kamata a yi to har wannan lokaci gidan qusayyu sai aka bar shi a matsayin hubusi kawai duk abin da ya taso anan ake haduwa a tattauna yata shawaru na fiha sai suka dunga yin shawara a ciki ma yasnauna fi amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, me ya kamata su aikata a cikin sha'anin manzo tsira da amincin Allah su karta bata gare shi, hina khafuhu, yayin da suka ji tsoron sa, domin da suka tattauna suka ce to gaskiya wannan shirin fa za su kwana ciki, domin yanzu mutanen Madina sun yi masa alƙawarin za su ba shi mafaka, kuma manyan sahabbai da wadu sun tafi can, yanzu idan shi ma ya bi su za a samu wato ƙarfi a kafa gwamnati, me zai biyo baya? Na farko Madina hanyar su sai ta tafiya Sham su sarin kayayyaki, ba su da hanyar da ta wuce a bita Madina, to sannan kuma su din nan a kwara a tashi can yawa yake ƙarai, tunda mutum ne wanda yake mai iya magana yadda suke cewa zai je ya hure kunnuwansu duk su ƙarfi sai a zo kuma su a ci su da yaƙi. To saboda haka shine suka dauki wannan mataki, malai cewa qarasat jaral qur'anul karim, kuma alqur'ani mai daraja ya riga ya wato ainihin ya rubuce, ma'ana yayi recording din ma dara fi hadhal ijtima, abinda ya gudana a cikin wannan taro al-athim wanda yake ainihin na laifi min niqashin na daga tattauna wanda suka yi. Faqala Allah ta'ala, sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wa idh yamkuru bikal ladhina kafaru, ka tuna lokacin da wato kafirai suke makirci suke kulla makirci a kanka, li yuthbituka, domin su kulle ka, aw yaqtuluka, ko su kashe ka, aw yukhrijuka, ko su fitar da kai. Kaman yanda malaman sira suka ce lokacin da suka hadu suna tattaunawa, Ibn Hisham a cikin sirarsa ya kawo cewa shedan ya zo da siga ta tsoho, ya zo ya sallama, suka ce ash-shaykh min ayn, yace shaykh min najd, yace dattijo ne daga can yankin najd, najd shine yankin gabar mai nisa wajen riyad, ce daga can yake. Anan malami suka ce ya ambaci wannan wurin ne saboda su quraisha sun yadda cewa mutanen can mutane ne masu basira, mutane ne masu hangen nisa. To sai yace na ji labarin za ku tattauna wani abu, shi yasa nazo nima in tofa albarkacin bakina. Suka ce to bismillah ahlan wa sahlan. To da yazo sai dai daga cikin abokan tattauna yace to ni abinda nake gani kawai matakin da zamu dauka mu kulle shi, kawai a dinga jefa masa abinci yana ci har Allah ya yadda zai yi da shi, idan muka haka mun huta daga matsalolin sa. Sai wannan lalannan tsoho ya zumbure ce ina, yace wannan ai ba shawara bace, ai yanzu idan kuka yi wannan yana nan a kullun su wancan mutanen nasu za su ji labarin inda yake, lokaci dai za su sadado su zo da karfi masu kwaje su tafi da shi, ku dai ku sake wata shawara. Wani yace to abinda muke gani kawai mu kore shi can ya tafi tan uwa duniya, duk abin da ya same shi mu dai mun huta da shi. Ya zumbure ce ina, wannan ba shawara bace, yadda yake da kaifin harshen nan nasa, idan ya je ya samu mutane ya fara hure musu kunne ya zuga su akan ku, ai kashin ku ya bushe, ku dai ku saki shawara. To sai la'anan nan Allah Abu Jahal yace to ni akwai ra'ayina wanda na da yi shiru in ji duk abin da za ku ce san na faɗi ra'ayina. Yace abin da nake gani mu zabi matashi maji ƙarfi a cikin kowane ƙabilun Larabawa, duk ƙabilun nan gaba daya mu zabo matashi daya, a ba kowane takobi ga yawo jini na wuce su je ga baki ɗaya su yi masa dukan mutum daya. Kun ga idan aka yi haka Qurayshawa ba za su iya yaƙi da dukkan ƙabilun Qurayshawa ba, a dukkan ƙabilun Larabawa gaba daya, illa iyaka kawai sai su neman, suna neman diya, shikenan a ba su diya mun huta. Shedan ya zumbure ce haza huwar ra'ayi, yace haba, wannan ita ce shawara. To shikenan sai aka tashi akan wannan shine abin da za a yi. To shine malam yake cewa wa ba'da tadawul ara, to bayan zazzagayawar ra'ayoyi, wata qalibi wujuhatun nazar, da kuma wato jujjuyawan tunani kala kala, ittafaqu ala qatl rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai suka yi ittifaki a bisa kashe manzon Allah tsira da amincin Allah su karanta bata gare shi, ta wace hanya? Yace bi ikhtiyari shabin, ta hanyar zaben saurayi matashi min kulli qabilatin, da kowace kabila, yunaffizuna al-khutta, wanda za su zartar da wannan tsari, hatta yadhi adamuhu bainal qaba'il, har ya zamo jinin sa ya riga ya tozarta tsakanin dukkan kabilu. to wannan shine abin da suka tashi da farin ciki cewa ai yanzu kam an samu mafita wancan da suka tafi Madina ai kaga tafiyarsu ba ta da fa'ida indai an riga an kashe shi a Makka magana ta kare sai yace hijratu annabi sallallahu alaihi wasallama ila al-Madina to wannan gaba zata karantar da mu hijran manzo tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi zuwa Madina ana Aisha ummul mu'minina radiyallahu anha an karbo wannan hadisi daga ummuna Aisha uwar mu'minai Allah ya kara mata yadda qalat tace wannan dogon hadisi ne a cikin Bukhari wato in fi mutun yaje duba zai ga abubuwa da suke cikin sa masu yakun masu fa'ida take cewa kana la yukhti'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace ba safai manzo sallam yakan kuskure an ya'ti ya baita abubakarin wato yazo gidan abubakar ba a hada tarafayin nahari daya daga cikin gaffan wuni imma bukuratan ko dai yazo da safe wa imma ashiyatan ko yazo da yammaci tace da wahala a ce wuni yazo ya wuce manzo Allah bai zo gidan mu ba ko da yammaci ko wato ainihin da safiya wannan gaba tana nuna cewa ya halatta mutun ya faɗi sunan babansa ta fuskar bada labari kun ga tace baita abubakar kun babanta ne to saboda ka ya halatta mutun ya faɗi sunan babansa ta fuskar bada labari ba wai ya kira shi ga da ga ba wannan rashin ladabi ne bai halatta ka zo kira babanka ka ce ya fulan a'a sai dai ka iya bada labari ka ambaci sunan sa a lokacin da bayana tace hatta idza kana al-yawmul ladhi udhina fihi har yazamu wunin da aka yi izini a cikin sa li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka yi izini ga manzon sallam fil hijra a cikin hijra wal khuruj min makka da kuma aka yi masa wato izini ya fita daga makka min bayni dhahari qaumihi daga cikin mutanen sa to a wannan wuni atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil hajira tace sai manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala tabbata gare shi yazo mana a lokacin garji fi sa'atin kana la ya'ti fiha a lokacin da baya zuwa a wannan lokaci qalat take cewa falamma ra'ahu abubakar yayin da abubakar ya ganshi qala sai yace ma ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadhihi sa'a yace manzon Allah bai zo wannan lokaci ba illa li amrin hadath sai dan wani abu da ya riga ya faru domin yadda ma hadisi ya ambata manzon Allah sai da yayi wato badda ba mai wata shiga wanda ainihin yayi ama wani ya rufe fuskar sa inda ba za a gane cewa wane ne ba domin ba irin wannan lokaci yake zuwa ba qalat tace falamma dakhal yayin da ya shiga ta'akhkhara lahu abubakar an sariri sai na abubakar sai ya matsa ya bashi kan gadansa cewa ya zauna fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala shi ya zauna walaysa inda abubakar illa ana wa ukhti asma'u binti abubakar take ta babu wanda ya kasance tare da abubakar sai ni sai kuma yar uwata asma'u ya abubakar ita asma'u babata daban baba aisha kuma daban sun hada uba daya ne فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزون الله تسيرا دا امينتين الله سو قاره تبتا ا غري شي يتي اخرج عني من عندك ابو بكر فتان من دا دو وند سكي تاره دا كاي كوا يا فتا معناه سبوده انا سو اسررتا مغانا فقال سي يتي يا رسول الله يتي يا مايكين الله انما هما ابنتاي يتي اي وانن ايانا ني ماتا a wata riwaya yace innama hum ahluka ai iyalinka ne ya manzon Allah tunda an dora manzon Allah aure da Aisha a lokacin tana ishe kara ta shida yace ai ya ma'aikin Allah iyalanka ne kawai ba komai kaga wannan yana nuna sayyidina Abubakar ya gamsu da tarbiyyar ƴaƴansa cewa duk abin da suka ji ba za su je su fesa a wani wuri ba yanzu kuma wallahi ba yaro ba wani mutum da gemun sa da komai kuma magana wacce take mai hatsari Allah Allah yake ji ta yana jin ta to zai je sallah majalisin da bai saba sallah ba kai ai yawa sai dai addu'a lafiya duba ku ji abin da ya faru ba ai kaza 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 ai abubuwa ne sai dai a hankali to shi ya sanya duk mutanen da ba su da sirri da wahala sai samun ci gaba a rayuwa wallahi zaga kabilar larabawa har yau larabawa Allah ya ba su wannan al'amarin suna da sikakken sirri sai su tattauna akan abinda komai kusacin kar su ba lalle ka ji ba idan abin bai shafe ka ba amma mu yanzu barbade sai dai abin da ka ji Allah ya kyauta amin yace wa ma zaka yace menene wannan ya faru fidaka abi wa ummi fansarka ya ma'aikin Allah babana da babata faqala sai yace innahu qad udhina li fil khuruj wal hijra yace yadda lamari yake an yi min izini cewa in fita in yi kaura qalat nana Aisha sai tace faqala abubakar sai abubakar yace as-suhbata ya rasulullah ina roƙon abokantaka ya ma'aikin Allah na zama abokinka a halin wannan tafiya qala as-suhba yace saboda ka samu abokantaka qalat tace fa wallahi tace ina rantsuwa da Allah ma sha'artu qattu qabla dhalika al-yawm tace ban taba sani ba kafin wannan rana a hadan yabki min al-farhi ban taba zatan farin ciki zai sa mutun ya kuka ba kafin wannan rana tace ban taba sanin haka ba hatta ra'aytu Abubakar yabki yawma idhin sai dina ga Abubakar yana kuka saboda dadi ka san shi kuka ana kukan murna ana kukan wuya Allah kiyaye nabi idan dadi yayin mutun yawa wannan lokaci sai fashe da kuka Allah ya ba ku ta kissa akwai wani mai kudi da aka yi nan Kano Allah sai da shi malam dan aljannar duniya mai kudi ne to akwai irin jahilan malaman nan na kauye can kusan gidan Aminu Kano wajen akwai gida da aka rubuta gidan Alin Iliya shine asalin gidan sa yammacin gidan Aminu Kano to idan ya zauna da hashiyar sa wancan malami idan ya wuce ko kallon su baya yi saboda zuhudu na jahilci ba zai masu sallama ba ba zai mace masu komai ba kullun ya wuce haka to sai daya daga cikin yan kare kashin aljanna yake ta kai amma wancan malami ya fi girman kai sallama ma ta musulunci ba zai mana ba to sai aljan ya dare ya ce to ai in mun gana ma kullun zai gaishe mu kallon ta kai kowa arha to sai da ya wuce bai masa sallama ba sai ya dauko makudan kudi ya zuka manka ce miliyoyi da kuma riguna irin na kasaita na alfarma yace abin shi da su yana shiga gida sai ya ji an kwankwasa an yi sallama yana fitowa aka ce ai Alhaji wani ne ga irin kokarin da ake to shine yace a kawo maka wayannan kudin da wannan rigunan ya kalli kudin aka ce sule kaza har adadin kudin an fada min namanta sulallan wato miliyoyi ne a yanzu kawai sai ya fashe da kuka kuka wui wui to wani shekara ya taso makaranta sai mai kudin ya hango sai ce to kakkui dariya kafin ya karso sai kwabe takalma yana zuwa sai ya fadi har wannan har dai sai ya koma ga Allah bai saki isuwar takalmi wajen bai ce to ai da ba na fara ba ko kullum in mun so kullum ba gaisa to saboda haka dai abin da ke so in ce idan dadi yau mutun yawa zai iya fashewa da kuka idan ka ji mutun yana ta nagode wallahi yar kyauta sai karama sai amma idan tai yawa ai sai dai ka ji mutun yana ta na tuba ko kuma yanzu ai da yana kuka amin to saboda haka sayyidina Abubakar sai ya fashe da kuka yanzu dan Allah ko kai ne a ce yau sarkin garin nan yayi nasi cewa a nemi ware da shi zamu tafi yawo shakatawa ba za ka iya bacci a wannan garin ba wallahi ba za ka iya bacci ba ko gwamnatin garin nan yace a dauko ka da kai za a tafi yawo shakatawa ku biyu rakin inna ai in ba aka yi sa ajinin ka bai hau ba dan murna Allah karshe sai ka tabu to balle ta dashi gaban halitta gabaki daya a ce kai za ku yi tafiya da shi tafiya irin ta kasaita wanda tarihi ba zai iya manta ta ba kuma za a maimaita irin wannan tafiyar ba ai wannan tafiyar ba to baka batta dole ai kuka take cewa sun makala sannan sai ce ya nabi Allah yace ya ma'aikin Allah inna hataini rahilatani tace waɗannan yace wannan ababan hawa ne guda biyu kada kuntu adattuhuma li hadha dama na tanade su saboda wannan halin a wata riwaya sai manzo Allah yace la bisaman yace ban yadda in hau kyauta ba sai na biya Allahu akbar ina mai ta kullu a bashi ta annabi manzo Allah bai cin sadaka shi ka bashi wani abu sai dai kyauta manzo Allah bai san bagas yace bai yadda ba sai dai ya biya da kuɗi Abubakar yace a kuma dole hakan akai saboda wannan tafiya mai tsada manzon Allah so yake ya zama shi ma da gumin goshin sa za a yi ta ya zama cewa mallakarsa amma yanzu kai ko ni a ce yau ka samu bagas wanda ka samu bagas sai ka ce ai da ma jalabi yayi ka san yaran makata ne akwai jalabi da dafa'i jalabi kullun ai ta samu a ce kai wala ai jalabi yayi sai dai dafa'i yanzu kawai to gaskiyar lamari ba wai a ce ba za a yi amma kakka zama kullun ganyen rogo kullun sai dai ka bude yatsu ka mika ba a san haka in wata ran an yi ma kai ma ka dan tabuka musamman abin da ya shafi aikin lada ya zama kai ma lalle ba a barka baya ba fastajara abdullahi ibn uraiqit take cewa sai suka suhurci abdullahi dan uraiqit ma'ana suka dauke shi haya rajulan min bani dil mutun ne daga cikin kabilar bani dil ibn bakar wato sunan kabilar sa kenan wa kanat ummuhu imra'atan min bani saham ibn amr kuma haifiyarsa ta kasance mace ce daga cikin kabilar bani saham ibn amr wa kana mushrikan kuma ya kasance mushriki ne suka dauke shi haya dulluhuma ala tariq domin ya nuna masa hanya fadafa ilaihi rahilataihima sai suka mika masa wannan ababan hawa nasu guda biyu fakana ta indahu sai suka kasance a wajen sa yarahuma yana kiwon su limiadihima har lokacin alƙawarin su ma'ana sai suka bashi wannan raƙuma suka ce to ya tafi da su ya ci gaba da kiwon su alƙawarin su shine bayan kwana uku su zo garu saur to anan zai kawo musu wannan abun hawa lokaci kaza kun ga wannan yana nuna mana cewa amana da nagarta ita ce dan adam gashi wannan mutum ba musulmi bane ba to amma saboda sun san mutum ne amintacce sun san mutum ne wanda yake mai alƙawari kun san matsayin manzon sallallahu alaihi wasallam da abubakar a wajen mushrikan qurayshawa wanda ba ma wai a ce an sa kudi ba ga duk wanda ya kawo su kamar yadda zamu gani nan gaba haka kawai ma su ake a gabayin su ko ba ko kwabo to ballantana a ce ga kudi an sa kuma a ce arne a bashi wannan amana wannan yana nuna cewa ashe mutum ko da ba musulmi bane idan wani abu na amana ya kama wanda kake gaba zai ci amanan ba to ya halatta a hada karfi da shi domin wata bukata ta biya mun sha fadar irin waɗannan abubuwa hatta abin da ya shafi addinin musulunci da wani arne zai zo ya bada shawara ya kamata a yi kaza kuma aka fahimci babu cutarwa to a karbi shawarar sa nikan buga misali cewa yanzu da paparoma zai zo garin nan ya je wata unguwa yace to ai bai kamata a ce ba masallaci unguwan nan ba ni ga kuɗi na bada ai masallaci kada sai haba arnan banza a karbe su dama kuɗin na Allah ne kuɗin addini ne dama saboda haka a karbe su ai masallaci ai ta sallace kuma je cinye shashancin sa saboda haka kenan ashe mutum ba wai zaka ce ba zaka yi mu'amala da kowa ba sai musulmi kowa da mu'amalar ta kamata a yi da shi kai dai ka zama mutum ne mai tsari kuma kana auna mutane da ma'aunin su ba kowace mu'amala zaka yi da kowa ba akwai mu'amalar da zaka yi da wanda ba musulmi ba kuma baka yi ta da musulmi ba in ga wancan musulmin shawara ki ne ba abin da ya shafi addini bane abu ne na rayuwa wata amana ce wanda idan ka bashi kasan ba zai ci ba shi kuma wancan kasan shi cewa musulmi ne a riga idan ka bashi abin zai rubuta shi akai to sai ka je ka ba wancan amana ya tsare maka ita qalat aishatu dan aisha take ta faja hazna huma a hasal jihaz sai muka yi musu shiri shiri na gaggawa domin yanzu ake so a fita ma'ana sai aka yi musu wato shiri na gaggawa wa sana'na lahum sufratan sai muka yi musu abun guzuri fi jirabin a cikin mazubi ma'ana mazubi na fata faqat asma'u bintu abi bakr qit'atan min nitaqiha sayyidatuna asma'u ya abubakar wato sai ta yagi wani bangare ko kuma wani yanki na majayinta farabatat bihi ala famil jirab sai ta daure bakin wannan mazubi fa bidhalika summiyat zatun nitaqai saboda haka ake ce ta zatun nitaqai nitaq shine wato kaman abun damara wanda mata laraba za ga mafiya dogon riga mata suke sawa sai samu wani abu kaman majayin goyo sai su daure tsakiya musamman lokacin da suke so su yi aiki to an zuba wannan abu a cikin mazubi mai kama da salka ba abin daurewa tunda abu ne na gaggawa to kawai sai ta kwance wannan majayinta sai ta tsaga shi biyu sai ta daure bakin salkar to sai zama kuma yayi nauyi ba za a yi rikewa ba sai ta yage shi kuma dayan sai ta daura sai zama mara ta yi to yake ganta zatin ne taqail wato ma'abuciyar majayi biyu ثم لهك رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر سنسينا ابو بكر وما صلى الله عليه وسلم شهد ابو بكر سي suka isa bi garin a wani kogo fi jabal thawr a dutsen thawr fa kama na fihi sai suka boye a cikin wannan kogo thalatha layalin darare uku yabitu indahuma abdullahi ibn abi bakar abdullahi dan abu bakar yana kwana a wajen su ho gulamun shabun shi yaro ne matashi faqifun wayayye lakin mai saurin fahimta fayudiliju min indihima sai ya fita wato ya fita da dare daga wajen su bi saharin dab da fitowar alfijiri fayusbihu ma quraishin bi makka sai ya wayi gari tare da quraishawa a makka kaba'itin kai kace a can ya kwana fala yasma'u amran ba zai taba jin wani al'amari ba yaktadani bihi wanda ake shirya wa manzon Allah da Abubakar makirci illa wa ahu fati sai ya kiyaye wannan hatta yatihi ma bi khabar zalik har sai ya zo musu da labarin wannan abun hina yahtalatu az-zalam yayin da ya zamo duhu yayi wayar alaihi ma amir ibn fuhaira shi kuma amir dan fuhaira sai ya ci gaba da yi masa kiwo maulan abubakar wanda yake bararren ba wanda sai na abubakar to yake masa kiwon minhatan wata akuya ta nono min ganamin daga cikin dabbobi fayurihu ha sai ya kawo ta da yammaci alaihi ma wannan alaihi ma ne ba alaiha ba akwai mimu sai ya kawo masa ita da yammaci hina tazhabu sa'atun min al-isha yayin da wani lokaci na dare ya shude fayabitani nan ma akwai ya um fayabitani saboda ka sai su biyun su kwana fi risalin wato tattare da danyen nono yace wa huwa labanu min atihima shine nonan wannan akuya ta su ta nono waldifihima da kuma nonan su mai dumi dumi ma'ana shi Amir ibn Fuhaira dama barin sai na Abubakar ne kuma shi yake masa kiwon dabbobi to sai suka fada masa ga halin da ake ciki kun san nono abinci ne a wajen Larabawa to radif wani tsari ne suke idan kun san wato suna da zafin wuri idan aka tatso nono aka zuba a cikin mazubi to sai a je a samu dutse wanda rana ta gasa shi yayi zafi ko kuma an gasa shi da wuta an saka shi a cikin wuta to sai a tsunduma shi a cikin nonon to wannan zafin sai ya sa nonon ya zamo babu kumfa ya tsane duk sai ya dan wato kauri haka kamar yanda ka san abin nan kindirmo to haka yake yi to haka suke yi sai su zama sun tuka ma abincin dare da wannan din to shi Amir ibn Fuhaira idan yazo da yamma Muhammad Abdullahi ibn Abi Bakar shi Abdullahi kanin Abdurrahman ne shi Abdurrahman shine yayansa kun san shi bai musulunta ba sai bayan ma yakin Badar shi Abdurrahman ibn Abi Bakar don ai kun sha ji asira ina jin kila zamu zo lokacin da yazo yana dalkar sakar yana ta duk wanda ya sai fito sai da Abubakar ya tashi zai tare shi manzo Allah ya ce matta ina bi nafsik ji yadda mu dadi da ranka ya Abubakar kyale shi daga baya shigo addinin musulunci to shi Abdullahi ibn Abi Bakar mutum ne wanda yake habiki mai fahimta shi ya sanya sai ya zama kaman shine yake dan yi masu gadin wannan sai ya zama kaman dan yawatawa yake ya fito wani ce yawa ne ko ita ce ko wani abu to shi Amir ibn Fuhaira idan yazo da yammaci dama nan dabbobin za su kwana a tatsin nono a sha wanda yake danyi danyen wancan kuma wanda aka sa gasashin dutse a ciki shi ma ya zama an sha da kaurin sa to idan Muhammad ibn Abubakar zai tafi makka idan ya tafi to sai Amir ya bi shi da wannan dabbobin sai dabbobin su dinga take sawun sa saboda Larabawa akwai kwakwafin bin sawu to sai ya bi yadda dabbobin sai su share sawun Abdullahi ibn Abubakar har ainihin makka shi da an ga sawun Amir ibn Fuhaira an san cewa makiyayi ne dama dabbobin sa ne to kullun haka yake idan yaje ji abubuwan da aka faɗa to da ya ga isha'i ta yi Abdullahi sai ya dawo wannan kungo sai ya zo ya karanta musu kunje abinda aka tattauna a yau to da ya ga gari ya kusa wayewa sai ya sauri sai ya koma makka sai ya zama kaman a can ya kwana to haka yi har tsawon ailifin kwana uku yace hatta yin ikabiha Amir har ya zama Amir ibn Fuhaira bi galasin har ya zama wato Amir dan Fuhaira ya zama ya tsawace su da jijjifi ma'ana kun san masu kiwon dabbobi akwai yaran su nasu tashi dabbobi idan suna abin nan akwai da za su yi musu da baki fito ne za su yi wata tsawa ce za su sassa shi ga baki da kusan yanzu hata a kasashe makauta musamman a nan arewa zaka ga akwai mutane wanda ba su da addini sosai idan tsoho ya tsufa ya tsufa yake mutuwa to sai ƴaƴan su zo su shawara ta to wannan ya kamata sai a yi maganin sa kawai sai su shiga cikin shanu kawai sai su kururuwa sai fita guje shanu su bi su sai a barshi nan a cikin bukka kawai shikenan ya karasa to a takeice dai akwai hikima ta masu dabbobi da in suka yi ma suka fita guje sai dabbobin su bi su to shi Amir bin Fahir idan ya ga cewa ainihin lokacin jijifi yayi to sai yayi wata sowa kawai shikenan sai dabbobin su bi shi sai ya fita يفعل ذلك في كل ليله ينا ايكتا wannan a kowanne dare min tilkal layali thalath daga wa'in dare guda uku wasta'ajara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abubakar rajulan kuma sai manzon Allah tsira da amincin Allah tsaka tabbata a gare shi da abubakar suka suhurci wani mutum min bani dil daga bani dil wa huwa min bani abd bin adi hadiyan khiritan suka suhurce shi a matsayin dan jagora kwararre sai ce wal khiritu abinda yake nufi da al khirit al mahiru bil hidaya kwararre a wajen jagorancin dabbobi ma'ana ya iya shiga surkuki da dabbobi ya san hanyar da idan aka bi ta dandana za a bulle to sai suka dauke shi haya kun ga shi wancan bawon Allah da suka dauka shi da ma aikin da zai yi musu na kiwon wannan raƙuma tsan kwana uku idan ya kawo musu a bakin kogo ya gama aikin sa shi kuma wancan zai musu jagora ne ainihin har zuwa Madina tunda ya riga ya san hanya sai ya ce kadaga masa hilfan kuma shi wannan mutum wato ya narke a cikin kawance fi alil as ibn Wa'il As-Sahmi a cikin kabilan As ibn Wa'il As-Sahmi shi ba dan kabila bane amma ya riga ya narke ta fuskan kawance kun san al'adar Larabawa idan kai kawance da kabila kaza to ka narke a ciki ka zama komai nasu da ya shafe su kai ma shafe ka wa huwa ala dini kuffar quraish kuma shi ma yana kan wato addinin kafirin Qurayshawa fa aminahu sai suka aminta da shi fa dafa ilaihi rahilataihima sai suka bashi ababan hawan su guda biyu wa wa'adahu ghara thawrin ba'da thalath layalin suka yi masa wato alƙawarin yazo kowan thawr yazo bayan kwana uku birahilataihima wato da wannan abubun hawa subha thalathin wato waye garin kwana uku wan talaka mahuma amir ibn fahira wannan ibn ne ba bihi ba وانطلقهما هما عامر ابن فهيره سي عامر دان فهيره يتفي تاري da su والدليل da shi wannan jagora fa akhadha bihim tariq as-sawahil sayyibi hanyar gaban teku da su to yasi as'ilatun lil muraja'a to ga in tambayoyin da muraja'a yace ayna shtama'at quraishun ina ne quraishawa suka taro littashawur domin tattaunawa fi ma yasnauna dangane da abin da za su aikata bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tattare da manzo tsira da aminci Allah subhanahu ta'ala gare shi abu na biyu sai yace sajjalallahu ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuce ko ya dawwana ma dara fi zalika al-ijtima' abinda ya gudana a wannan taro min niqashin da tattaunawa udhkuril ayata to ka ambaci wannan aya din abu na uku yace alama zattafaqu akan me suka hadu hiyala ma yafa'aluna hu dangane da abin da za su aikata shi bi rasulullahi sallallahu alaihi tare da manzo tsira da amincin Allah zaka tabbata gare shi abu na hudu yace ista'ajara annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar rajulan wato sayyidina abubakar ya suhurci wani mutum shi da manzo sallam yadulluhuma ala tariq domin ya nuna masa hanya man huwa wane ne wannan mutum wa ma diyanatu hukumai addinin sa nabiyyan limadha summiyat asma'u bint abubakar bi zatin nitaqain me yasa aka ambaci asma'u da sunan zatin nitaqain na shi da aina da khala annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ina ne manzon Allah da Abubakar suka shiga wa ila kam yawman kuma kwana nawa suka yi a cikin inda suka shiga abu na bakwai yace man yati hima bi akhbar quraish wa yake zo musu da labarun quraishawa wa ma dauru amir bin fahira kuma menene rawar da amir dan fahira ya taka fi hadhihi hijra a cikin wannan kaura da aka yi yan uwa saboda yanayin lokaci zamu dakata anan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din Allah subhanahu wataala ya muna kyakkyawan ƙarshe Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya wannan zabuka da suke zuwa Allah kai mana zabin alkhairi Allah ka dai mana dukkan abin ki musulmi da suke cikin halin kakanika ya Allah ya ba su mafita Allah ka tsare mu da tsarewarka wa sallallahu wa sallim mubarak ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.